sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da wannan al'asari da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumenta nake da Zainab Babaji da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Asabar 8 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg yace shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar kuma za su hada kai kan yadda za a kusanto da Kyiv zuwa wannan buri idan sun hadu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa. Babban jami'in diplomasiyar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya Shi'a a watan Oktoba inda akalla mutane 13 suka mutu.
Kan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa sojojin Najeriya suka yi ta adabin bauna akan iyakar kasar da kamu.
Gobaran da ruwa kwafi da zai kashe shi in ba ku dauki mataki a wannan lokacin kun kashe ba to fire brigade 10 ba zai kashe wannan gobaran ba shine abin da ta ya sani mu.
Haka kuma a ji cewa wani bakin wato wani bincike ya nuna cewa Najeriya ita ce kasa ta uku cikin kasashen duniya wajen aikata laifukan damfara.
Kada magana wani nan take mai suna Abdurrahman ina da irin tun kare amurya kamar larabtar a wannan sanarwar da tun mu a waya tsoro mu ko da shi dan tafin da wannan shi ba damuwa.
Dan za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta sha alwashin hukunta dukkan jaran tsaye ga zaben 2023. Sai kuma shirin a dawo lafiya da baba ku makirin zai kama. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su ruke aiko mana tunel amma fa sai mun fara da shan labarin duniya.
Ga cikakkun labaran duniyar. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg yace shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar kuma za su hada kai kan yadda za a kusanto da Kyiv zuwa wannan buri idan sun hadu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Burtaniya James Cleverly yace bai kamata Russia ta kara yin barazana ga tsaron tashar nuclear Zaporizhzhia dake Ukraine ba. Mai bawa shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan yace a jiya Juma'a cewa babu wata cikakkiyar amsa game da yadda za a dawo da ƴan ƙasar Russia da ake tsare da su Ivan Gershkovich da Paul Whelan gida. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Juma'a a birnin Istanbul. Shugabannin biyu sun tattauna kan yiwuwar tsawaita yarjejeniyar hatsi a lokacin yaƙi da za ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine lafiya ta cikin tekun Black Sea wanda Russia ta yi barazanar ba za ta sake sabunta shi ba bayan cikar wa'adin ranar 17 ga watan Yuli. Babban jami'in diplomasiyar ƙasar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A cikin ƙasashen biyu ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Uzra Zaya zai tattauna da ƙungiyoyin fararen hula game da mayar da 'yan tsiraru saniyar ware da 'yancin faɗin albarkacin baki. Ziyarar da Zaya mai kula da harkokin tsaro na farar hula demokradiyya da 'yancin ɗan adam ta kai ta biyo bayan ziyarar da Prime Minister India Narendra Modi ya kai Washington. Modi ya musan cewa ana nuna wariya ga wasu tsirarun addinai a India. A Bangladesh, Zaya na shirin ganawa da manyan jami'ai don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi jin kai, inji ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka. A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya Shi'a a watan Oktoba inda akalla mutane 13 suka mutu. Kafofin yada labaran kasar sun ce an rataye mutanen ne da sanyin safiyar yau Asabar a garin Shiraz. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito cewa mutanen sun ba da shaida a lokacin da ake yi musu shari'a cewa suna tuntubar kungiyar IS da ke Afghanistan kuma sun taimaka wajen shirya harin da aka kai a wurin ibadar. hotunan CCTV na harin da aka kai a wurin ibadar Chachirak dake Shiraz an nuna shi a gidan talabijin na kasar. An ga wani dan bindiga a faifan bidiyon ya mutu a asibiti sakamakon raunin da ya samu a harin. An taba kallon daular Islama a matsayin barazanar tsaro a fadin gabas ta tsakiya da ta dauki alhakin harin da aka kai kan Iran a baya ciki har da tagwayen hare-haren da aka kai a shekara ta 2017 a majalisar dokokin kasar dake kabarin shugaban jamhuriyar musulunci ta Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini.
To nan ba da jama'a ba Zainab za ta kawo mana karshen labaran duniyar. Kafin nan, hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun kasar da ke fafatawa a rundunar operation haɗin kai a Arewa maso gabas sun yi wani kwantan bauna akan iyakar Najeriya da Kamaru, inda suka samu nasara halaka wasu mayakan Boko Haram biyar. Hassan mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton.
Following intelligence reports on crossing of some terrorists from Cameroon to Nigeria, troops laid ambush.
Mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General Abdullahi Haruna Ibrahim, ke jawabi a taron manema labarai da ke bayyana mana cewa bayan wani rahoton sirri da suka samu, sojojin Najeriya da ke aiki a gargashin rundunar operation haɗin kai sun yi kwantan bauna inda suka afkawa wasu 'yan ta'addan Boko Haram da ke tsallakowa cikin Najeriya daga ƙasar Kamaru akan iyaka, inda nan take aka sheke guda biyar tare da cafke wasu mutane goma da ke mara musu baya.
Troops in conjunction with civilian task force conducted an ambush operation at Mandara Mountain in Goza local government area of Borno State.
A kuma wani kwantan bauna na daban, sojojin Najeriya sun samu nasarar hallaka wani babban komandan Boko Haram mai suna Naibi Gambo Jidala akan dutsen Mandara da ke yankin karamar kumar Goza duk dai a jihar ta Borno. Dakarun kazalika sun hallaka mayakan Boko Haram guda 24, sannan aka cafke karin wasu guda 10 a raye, kana aka kubutar da wasu fararen hula da 'yan ta'addan ke garkuwa da su kimanin 35.
The air component operation haɗin kai conducted air interdiction operation.
Suma jiragen yakin Najeriya da ke aiki cikin rundunar ta operation haɗin kai suna can suna tabarin wuta ba kakkautawa a sansanonin 'yan ta'addan da ke yankunan na Arewa maso gabashin Najeriya, inda ake ta babbake sansanonin nasu da kuma cibiyoyin horar da 'yan ta'adda.
Used as a training ground for logistic hub of the Boko Haram terrorists and Islamic State of West African fighters.
A cewar Abba Aji Elda da ke zama ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar civilian JTF a jihar Borno, tun farko dai mahukunta sun yi sakaci wurin tunkarar wannan kalubale da yanzu yake shiga shekara na 14.
Gobaran da ruwa kwaf ɗaya zai kashe shi, in ba ku ɗauki mataki a wannan lokacin kun kashe ba, to fire brigade 10 ba zai kashe wannan gobaran ba, shi ne abu da ta sa ya same mu. To akwai sakacin hukuma lokacin da aka fara wannan abu, da hukuma sun tsaya da kafafuwansu da ba mu kai zuwa waraka ba, shi ne matsala.
Kana ga an samu nasara ko ana kan samun nasara ko kuma ana samun koma baya ne?
In an zo na an duba shekarun baya, in kuma aka duba halin da muke ciki yanzu, sai mun yakamu adalci mu faɗa gaskiya, gwamnati ta yi ne ko ta gaza? To mun da muka fito a jihar Borno, a yanayin inda muka sinci kanmu a ciki, a halin da muke ciki yanzu, gwamnati ta yi rawan gani kuma mun yi nasara.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina, to wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Zainab ta kama da karshen labaran duniya.
Ga karshen labaran, rundunar 'yantar da jama'ar kasar Sin ta aike da jiragen sama 13 da jiragen ruwa 6 zuwa sararin samaniya da ruwa a kewayen yankin Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata tun da sanyin safiyar yau Asabar, inda suka yi karo da sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen a birnin Beijing da nufin daidaita alakar da ke tsakaninta da juna. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce tana sa ido kan lamarin daga sama da teku, kuma an shirya na'urorin makamai masu linzami na ƙasa don mayar da martani. An ce jiragen saman China guda 4, mayakan SU-30 guda 2 da jiragen leƙen asiri BZK OO5 daya da kuma jirgin yaki na Y8 guda daya sun tsallaka tsakatsaki a mashigin Taiwan wanda ke matsayin kan iyaka tsakanin bangarorin kuma ya shiga yankin tantance tsaron iska na kudu maso yammacin Taiwan. Kasar Sin tayi ikirarin Taiwan a matsayin kasarta inda tace ya zama dole za a iya kwacewa da karfin tsiya kana a aika da jiragen sama da na ruwa a kusan kowace rana a kokarin da take yi na lalata karfin tsaron tsibirin da kuma tsoratar da al'umarta miliyan 23 wanda ya zuwa yanzu basu ji dadin hakan ba. Rikici da ake yi tsakanin bangarorin soji a Sudan ya haifar da yawaitar fyaɗe da kuma sace mata da 'yan mata wasu daga cikin su 'yan ƙasa da shekaru 12 inji hukumomin agaji da jami'ai. A wata sanarwa da kungiyar Save the Children ta fitar a jiya Juma'a tace matasa masu dauke da makamai suna cin zarafin 'yan mata tare da yi musu fyaɗe. A wani jawabi da ta fitar a jiya Juma'a yayin da Majalisar Dinkin Duniya tace an samu karuwar cin zarafin mata. Yakin da ya barke a ranar 15 ga watan Afrilu ya gwabza da sojojin Sudan da dakarun Rapid Support Forces RSF wanda suka yi kace-kace akan shirin mika mulki ga farar hula. Fadan da ya fi karkata ne a babban birnin kasar Khartoum da kuma yammacin yankin Darfur. Daga karshe shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fada a yau Asabar cewa yana matsawa kasar Rasha lamba kan ta tsawaita yarjejeniyar noman hatsin da ta kulla a tekun Black Sea da akalla watanni 3. Sannan ya sanar da ziyarar shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a watan Agusta. Yana magana ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky bayan da shugabannin biyu suka gana don tattauna makomar wani shiri na Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya suka kulla a bara na bada damar fitar da hatsi daga tasoshin jiragen ruwa na Ukraine ta hanyar Black Sea duk da yakin da ake yi. Ziyarar Zelensky ya biyo bayan ziyarar da ya yi a kasashen Bulgaria da Jamhuriyar Czech a wani rangadi da yake a wasu helkwatar kungiyar tsaro ta NATO da nufin karfafa musu gwiwa wajen daukar kwararan matakai a yayin taron koli da za a yi a mako mai zuwa na baiwa Kyiv shiga kungiyar wanda Erdogan ya ce Ukraine ta cancanta.
Zainab Babaji ke ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wani rahoton bincike da wata cibiya ta duniya mai suna ProxyRack ta fitar ya nuna cewa Najeriya na bayan Amurka da Afirka ta Kudu wajen aikata laifukan damfara, lamarin da ke haifar da asara ga kasashe da al'ummominta. Wakilinmu na Lagos a bangaren birnin ya aika mana da wannan rahoton.
Wani bincike da wata cibiya mai gudanar da bincike ta duniya mai suna ProxyRack ta gudanar ya nuna cewa Najeriya ita ce kasa ta uku a jerin kasashen duniya da ake aikata ayyuka na zamba cikin aminci. Sauran kasashen da ke kan gaba da wannan bincike da kungiyar mai suna ProxyRack ta gudanar sun hada da kasar Amurka wanda ta zo ta daya da maki 625, sai kuma kasar Afirka ta Kudu da ta zo ta biyu da maki 188, a inda Najeriya kuma ke da maki 61. Binciken dai ya nuna cewa kasashen duniya sun yi hasarar dala biliyan 3.6 a shekarar da ta gabata ta 2022 sakamakon damfara irin na 419 ko zamba cikin aminci da ake gudanarwa al'ummomin su da kuma kamfanonin su. Bincike dai ya nuna cewa irin damfaran da ake gudanarwa a Najeriya na da nasaba ne da bankuna da kuma hanyoyin sadarwa zamani, duk wa da kokari da cibiyoyin gwamnati daban-daban irin su hukumar EFCC mai yaki da zamba cikin aminci da tattalin arziki da kuma hukumar NCC mai kula da kafofin sadarwa ke yi na ganin an kawo karshen irin wannan zamba da ake aikatawa kulli yaumin. Da kowane mataki hukumar NCC ke dauka na ganin ta dakile irin wannan zamba cikin aminci da ake amfani da kafofin sadarwa na zamani, tambaye kenan da naiwa Professor Umar Garba Danbata shugaban hukumar.
Na farko dai ga wata lamba da mutane za su kira kuma kyauta, ba sai sun biya komai ba shida biyu biyu su kawo mana korafi na irin wannan saboda fadi da ake musu ko kuma su ba mu awa 24 su ga irin matakan da zamu dauka na ladaftarwa wanda ya kunshi mai musu da kudin su da aka kwasa ina fata mutanen da aka yi irin wannan da dakalar suna ji da Allah suna da shida biyu biyu kyauta ne kurin dauka wayan ka zaka ka buga domin mika korafi
sau da yawa dai yan Najeriya idan an zambace su sukan yi sauri ne su mika sakon karta kwana ga kamfanonin sadarwar zamani irin su WhatsApp ko Facebook wanda suka bude shafi na musamman domin karban koke na jama'a kamar da daya daga cikin wanda aka so a zambata kwanan nan Malam Ibrahim Zamani ya shaida mani
kana magana wa ina nake mai suna zuwa Abdurrahman ina dai irin turkar murya kamar larabtar
kwa kwanan nan ma dai sai da hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a birnin Abuja da gabatar da wasu masu zamba cikin aminci ta hanyar kafofin sada zumunta masu suna Kanis Agabi da Nwozo Martins inda aka zargi Agabi da amfani da wani suna mai suna Randy Silva a shafinsa na Instagram inda ya damfari wata 'yar kasar Amurka mai suna Ann Fonsilaro dala Amurka 1,000 babin jibrin murya Amurka daga Nigeria
to a gaida Babangida Jibrin to har yanzu dai muna Najeriya inda hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta ce za ta ci gaba da hukunta duk jami'an ta da samu da laifi a lokacin gudanar da babban zaben 2023 da ya gabata hukumar INEC na karin bayani ne akan shigar da karar dakataccen kwamishinan ta na jihar Adamawa Barista Hud Arif wato da wanda ya shigar da karar a babban kotun jihar ta Adamawa
we need an electoral offences commission and tribunal to take charge of the issue of arrest
muna buƙatar hukuma ce da kotu ta musamman da za ta rika daukar matakin kamawa da hukunta masu aikata laifukan zabe da suka hada da saya da sayar da ƙuri'u inji kwamishinan labaru na hukumar Festus Okoye yake ba da tabbacin matakan ba sani ba sabo da hukumar ke dauka ga jami'anta da suka karya dokokin zabe
try to bring the electoral process to disrepute through their actions that there is no consequence and that's why they persist so we have to find ways and means
Okoye ya ci gaba da cewa wasu sun dauka in sun karya dokar ta hanyoyin su na zamba cikin aminci to sun sha ba hukunci da haka yake da amfani a dau matakan wargaza irin wannan dabi'a INEC ta ce ta gurfanar da ari bisa caji shida daga rahoton da ta karba daga rundunar yan sanda kuma kaidar ta nuna a jihar da jami'i ya aikata laifin ne za a gudanar da shari'arsa jami'a sashen labaru ta hukumar Zainab Aminu ta yi karin bayani yadda dokar take bisa tanadin sabuwar dokar zabe
a press release din ba a faɗi laifin da ya yi ba so tunda an ce na faɗi section din da aka ce idan mutum ya aikata waɗannan laifuffukan section 145 so section 1 so maybe za ku iya dubawa sai ku ga wani irin laifuffuka ne idan mutum ya yi ake masa wannan shari'ar za a ce ko
a Laraba mai zuwa za a fara sauraron karar a Adamawa inda har yanzu dakataccen kwamishinan ke cewa san bai aikata wani laifi ba yanzu a cikin Hudu Ari ya ayyana 'yar takarar APC Aisha Dayiru Binani a matsayin wacce ta lashe zaben gwamnan Adamawa gabanin kammala tattara ƙuri'u amma daga bisani jami'in ayyana sakamakon ya kammala aikin inda gwamna Umar Fintiri ya samu nasara yana mai nuna takeicin yanda da kyar ya tsallake rijiya da baya a dambarwar ayyana sakamakon
kuma karshen da muka yi kuka aka ki amsa san da yazo ya nuna halinsa a fili wanda kuma kai da ni da ku dukun ga a fili ba hankurar da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su saboda waɗannan mutane miyagu ne a tafiyan democracy a Najeriya idan Hudu da jami'an ta su haɗa kai su ɓata democracy mu ban ga dalilin da dukkan Najeriyans ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu kotu ta yi hukunci a kansu
za a zuba ido kan shari'ar da zuwa yanzu ari ke matsayin wanda ake tuhuma kuma har yanzu yana zaman dakatarwa ne daga aiki ba sallama ba Nasura da Mai Likaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Nasura da Mai Likaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 ga masu rarama a jamhuriyar Niger zai iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. Haka zalika za ido a shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To a nan Washington DC a gun muna cewa karfe 11:20 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Amma kun ne gabata mun faro tattaunawa da Muhammad Amin Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers of Ghana akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su ne ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu da dama. Bakon namu ya kai inda yake cewa saboda rashin mutunta aikin direbobi da hukumomi ke yi ko zanga-zanga da za su yi domin gabatar da kokensu ba a ba su izinin gudanarwa inda yake bayani kamar haka.
Ya ta president ma inda yake zama cikin mota yake zuwa wurare driver ke driving shi. Isa ai kamata su duba suna jin maganganun direbobi saboda driver inda sinan cikin jin dadi sinan cikin kwanciyar hankali ababai duwa rayuka dewa na iya su lose life su. In the government muka zana takarda muka kai musu don direbobi waɗansu ne da aka rena su a item waɗansu a parliament ma ba su duban wuri kuma parliamentarians da ke wurin duka direbobi ke drivers.
Wato kana nufin ƴan majalisa ma ba sa kula ku alhali ku direbobi ke tuka ƴan majalisan?
Na'am. Kuma wanga abu ai kuma ta ce Ghana duk Ghana duka garin duka kowa ya tashi ya saba ce saboda rai batun rai muke yin nan ganga MP sun nan duka da suke zama su yi policy su waje taxes su waje waɗansu rules and regulations da direbobi ya kamata a bi kai nan ba su duban su gyara shi su ba mu kuma minuwa direbobi ke drivers su ka duba fuel yadda prices in fuel ke zuwa bisa
yadda kuɗin mai yayi tsada. To bari mu duba akwai maganar da kai kake cewa an rena direbobi a ƙasashen mu ko ce a Ghana. To amma baka ganin akwai wasu bata gari wasu direbobi da yake ba su san aikin su ba ko kuma su yi wankan tsarki ne suka fada ba tare da sun san harkar tuki ba yasa ake wannan rena ko kamar yadda kake faɗa?
To gaskiya yanzu nan DVLA da kansu da suke bada authority suke ba
wato hukumar bada license
nan bada license su yi ababai kan tsarin da in mai shi bai je driving school ma ba 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 shi license kuma su yi ababai to the stage kamar yanzu nan in mai shi ma ya taba tuki license ya mutu an ba shi dama yayi renew license nan isa inda suka zama suka ce muna kamar irin wannan bu yasa ibari suna rena direbobi ba haka nan bane abin kuma polisai ya kamata su haje ido su kasa wani da eh driving da bai da kyau ba shi a karbe shi 1 city 2 city sha bari shi wuce ba
wato suna karban cin hanci kenan.
Na'am, ya kamata rules and regulations na laws ne aiki in mai shi ya bin da bai dace ba ya kamata hukuma ya aiki da bin da ya haje amma ba su haka nan shi su bari irin wadanga driving banza da ake yi kan hanya ina faruwa kaga sha biki mota a ba meet irin wanga bu
wato yaro mota kenan aka biki mota a bashi.
Yes, yaro mota sha biki mota a bashi amma police sai stop shi bai ce wai a duba license shi in dai an dunkule 5 city ko 10 city an sa cikin envelope ko ku an sa cikin purse ya karbe bude ya ce shikenan sai bare wuce.
To ku da kuke shugabannin direbobi a kasar Ghana ku wani irin mataki kuke dauka irin wayannan bata garin da ke cikin ku yanda za a yi a cire su cikin abin nan a cire su daga gari daga cikin ku?
Gaskiya lokacin da MGVLA suka kawo wanga initiative islands is about they will be when the nurse will move to a renew. Send the more concerned drivers. Muka sa kanmu cikin muna yawo stations muna educate drivers muna educate mutane muna musu magana yanda zai driving zaka yi shi ka samu kwanciyar hankali kai shi yanda ya kamata amma in dai government kuma dai duba ya reduce fuel prices and the taxes and the ababen da ke dibiyakan ya za ce we fuel man da muke sai ma har yanzu muna cikin biyan COVID tax kai
kudin abudan haraji na COVID din da aka riga aka wuce lokacin shi
kuma we na share sanitation levy na share wannan ma yana kan fuel muna biyan taxes nan duka muna biyan taxes in the vehicle fuel is more than 40%. Look at what I'm here.
Wato haraji ya haura kashi 40 cikin 100 kenan na mai da kuke
siya. Kuke siya. Isa in the government ya yi shi sauki a bamu. Muna mu sai fuel, muna mu sai kayan mota, muna mu sai ababai levies nan da ke vehicle nan duka. Roadworthy insurance nan duka muna mu yi ya kan sauki da ban samani driver ya rush ya ita guduwa saboda ya samu sirrin shi yadi ba
to bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah kai mu mu cigaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Abin Yusuf babban sakataren kungiyar Concerned Drivers of Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baba yako makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to madalla a gaida zanna yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email to sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo ungon karfin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya yace abin da ke cimin tuwa kwariya shine ganin yadda gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ke nuna halin ko in kula kan albashin ma'aikata ganin har yanzu akwai ma'aikatan da suke bin bashin albashin su na watanni da fatan gwamnati zai dubi wannan matsalar sai kuma sakonmu da ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya fara da sallama yace hakika muna jinjinawa majalisar dattawan kasar mu Najeriya bisa yanke hukunci akan wannan kuduri na jinginar da filin tashi da saukan jiragen sama na Malam Aminu Kano domin dai jinginar da shi bai da wata fa'ida ko alfanu ganin cewa gwamnati ta sha jinginar da abubuwa da yawa amma ba a ganin amfanin yin hakan sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Yusuf Meleda Gwalallo jihar Bauchi yace ku bana dama in kira ga gwamnatin mu na jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kaura ya daure ya cika mana alƙawarin da ya dauka mana na gyara mana hanyar mu daga Gamawa zuwa Gwalallo zuwa Jakusko dan kyawun alƙawari cikawa ku tashi lafiya sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamar Jau yace tabbas a wannan lokaci da muke ciki hata jinjirin da ke cikin mahaifiyarsa ya san cewa an cire tallafin man fetur ganin yadda kayan abinci suka yi tsada sannan kuma babu kuɗin sayi saboda haka shugabannin mu ya kamata ku sani cewa mun zabe ku ne domin mu yi dariya ba domin ku saka mu kuka ba abin da ya sauka kenan to kafin mu kai ga ƙarshen sallama ga labarai amma a takaice
Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg yace shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar kuma za su hada kai kan yadda za a kusanto da Kyiv zuwa wannan buri idan sun hadu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa babban jami'in diplomasiyar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya Shi'a a watan Oktoba inda akalla mutane 13 suka mutu.
To ma da lagashe ke masu raro da haka muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da ramu sake rada da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duka wanda aka ji muryoyin su ni Sarfi Lahashin Gumen nake cewa salamu alaikum.